Matsaloli na da yawa Allah ya yanke da abun shi nake nema ran sha mamaki yanzu na samu sosai Allah na gode everybody farara yanzu suna makara ni kuma nayi tazara mun bar su da shan wahala
ore cikin wannan duniyar daure din harka tara
ore
din harka tara more Allah zai kara gumi ina ne wannan wasa farin girki in za a girkin da akwai katan aiki kuma menene kuma yaran girki shi yaran girki da akwai ban mamaki
si mana ba mene ba su ce mana ba zagi ta uwa ta uba amma kuma mun ci gaba nayi da ko kuma nayi banjo banjo nayi kallon bargono na sai da kaza kuma nayi da hukar foto
cikin wannan duniyar daure din harka tara
more
din harka tara more Allah zai kara
more
gumi ina ne wannan wasa farin girki girkin da akwai katan aiki kuma menene kuma yaran girki shi yaran girki da akwai ban mamaki